kalabiya masarakin duniya sarkin mu na lafiya ga gama laulafiya Allah ya taya maka baba daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama alfarma tana gummazan da ilahu ya ba aron girma mai martaba da huda sihi dubage ba na wasa ba daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama alfarma tana gummazan da ilahu ya ba aron girma mai martaba da huda sihi dubage ba na wasa ba ka taka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama ita albarma tana gun wadanda ilahu ya ba aran girma ka zauna lafiya shehu gar na kake ba za a tumba ba idan ka ji tambura tafiya sarki ba dai ta yara ba daka dai dai addajiri bijimi bas kai ka komai ba to ina da gwanin ku gana wazargin lafiya ba na gangan ba Allah ya taya dauda sidi ba maki mujinjina mawa daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama alfarma tana gummazan da ilahu ya ba aron girma mai martaba da huda sihidu ba ge ba na wasa ba sun ja ka ja dole su bar maka ƙarya ko ba ta kai ba makiya da makwangwara sun yi cacim sun gaza su yi ma'arwa wa zai ja da gare kamu wandan karfe ba sa'a nai ba kowa ya saka ka dole ya zauna shehu ba zai yi miƙau ba haka Allah ya taya wa baba na mai girma bisa girma ka taka lafiya sannu ko dubu ba sa iya farma mai martaba da huda sindi jarumtar ka ta girma sun buga sun bar kashe ku lafiya don ba za su tumma ba kunga mai adalci a fagen mulki na iban jukushe ba mai san gaskiya mai ado da tagulla san nishadu ba mai kambe na lo'olo da dinar ba azurfa ba awai su gwanin ado zauna sarki ba wai zuga ce ba daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama alfarma tana gummazan da ilahu ya ba aron girma mai martaba da huda sihidu ba ge ba na wasa ba sarki dauda kyauta yake tamkar sarfa gurin kowa bai san rowa ba hannunsa buɗe abin ƙauna gurin kowa shehu lafiya kai daban kake ko asara kai gun talakawa shi yasa kullum muke bin ka sau da ƙafafu ba da tursauwa Perfect. san waka ke abun baiti shige bar talaka fadar ka nazo ya shehu lafiya to range mijin giwa na sarrafa ko so ga duma misalewo inda barowa dan in yi yaban sarki uba bage baka dauki warji ba daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama alfar mata na gummazan da tilahu ya ba aron girma mai martaba da dasi da bage ba na wasa ba na mai ilimi mai hakuri jahilci bai kusantowa ilimin addini zamani ko kadan ba ka kura tai ba sarki mai tawadu babu girman kai bai gaju wannan ba ga tsoron Allah shehu lafiya bai yi halin muguntawa Warjini da kamala na ga sarki amma ba irin kai ba kyakkyawar zalzala dukkanin nasabar sa baka ga rauni ba da Allahu ya ja da kwana ya kara karamci ba na kirgau ba Allah ya dado karamci ya ja kwana shehu babban baba daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama alfar mata na gummazan da ilahu ya ba aron girma mai martaba da dasi da bage ba na wasa ba daka lafiya shehu lafiya gar na kake mazan fama ita alfar mata na gun wadanda ilahu ya ba aron girma ka zauna lafiya shehu gar na kake ba za a tsumawa.